أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله منقول الله تبارك وتعالى da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka. Yau muna 7 ga watan Jumada Akhir, hijira na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, shekara 1443, wanda ya daidai da 10 ga watan 1 shekara ta 2022 miladiya. Mun dawo kan karatunmu na Bulughul Maram min Jami' Adillatil Ahkam. Muna cikin kitabu tahara, cikin babul miyahi, babin da yake magana akan ruwa. Wa an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilu al-khabasa wa fi labzin lam yanjus akhrajahu al-arba'a وصحاه ابن خزيمة وابن حبان. وعن عبد الله بن عمر داغ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الله ده رسول قال ياچ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه غريش ياچ اذا كان الماء قلتين للي اذا روى يكي طولو غدا بيو لم يحمل الخبث تو بزي دوكي دتي با wa fi labzin a cikin wani lafazi yace lam yanjus to ba zai najasa ba akarajahu al-arba'a malaman hadisi guda hudu ne suka fidda shi wa sahahu ibnu khuzaima ya inganta shi wa ibnu hibban da ibnu hibban wannan hadisi an samu shi daga abdullahi dan umar ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, wanda ya musulunta tun yana ƙarami, yake aka hijira da shi, aka tafi da shi garin Madina wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, kuma yana cikin sahabi wanda yake tatabu'in annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, wanda yake koyo-koyo da rayuwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a cikin dukkan lamuransa. Shi Abdullahi bin Umar haka yake ya zama an ce ko a garin Madina idan zai yi tafiya, in yana tafiya to in ya bi layi to sai ya take layin duka, in yana tafiya taka-taka yake ko ina zai taka. Aka ce me yasa kake wannan, yace la'alla al-asr ya kawa ala asr, yace watakila zan samu na taka inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taba takawa. To saboda haka in ya zo tafiya, in ya tabbatar da annabi ya taba bin wannan layin, to sai ya take layin du ta ko ina sai ya taka, wai ya za a yi sawun sa ya taka inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba takawa. To haka ya kasance yana bibiyan asarin nabi sallallahu alaihi wasallam, duk wani abu na annabi sallallahu alaihi wasallam yana bibiya a ciki, yana koyi a ciki. To shine ya rawaito wannan hadisi, yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabasa, lalle idan ruwa ya kai qullataini to ba zai dauki datti ba. Malamai sun ce menene qullataini din nan? An samu sabani cikin fassarar meye qullataini. Wasu malaman suka ce shine ruwa mai yawa, ruwan da yake da yawa, yawan kuma ya kai ya cika irin abun da suke tara ruwa a wannan lokacin da shi, to a samu cikin sa kaman guda biyu, to shine ake ce masa qullataini. Wasu kuma suka ce a'a, ba haka bane, ana nufin ruwan da ya kai, in za a kwatanta shi da yanzu, shine ruwan da ya kai
in za a dora shi a scale za a ce ya kai wato kilo 200 na wannan ruwa din. Idan an dora shi a kilo zai kai kilo 200, to shine kullataini. Wasu suka ce a wanda ya kai gram 600, in za a gwada shi da haka, to in ya kai gram 600 to shine ake nufi da matsayin kullataini. To an yi sabani da akan meye ne ma ake nufi da shi kulla din, ya yanayin nauyin sa yake, ya yake. To sai hadisin ya gaya mana cewa idan ya kai kullataini, ya kai wannan gram guda biyun, ko ya kai wannan kilo 200, ko ya kai gram 600, ko ya kai tulu irin abun ajiye ruwan su na wannan lokacin guda biyu, to ba zai dauki datti ba, ba zai dauki najasa ba. A cikin lafazi aka ce lam yanjus, to ba zai yi najasa ba idan ruwan ya kai haka. To wannan shine daman karatu da ya wuce mun yi magana akan ruwa, ya ruwan yake kasancewa a wajen mazahib, yanda kuma yake kawo mana hadisan daga wannan hadisin sai wannan hadisin sai wannan hadisin har daga karshe ya fidda hukuncin karshe. To malaman mazhaba, wasu malaman suka ce daman ruwa idan ya kasance yana da yawa, to idan najasa ta shiga cikin sa, idan ba tana da yawa wanda ta canja shi ba, in ba tana da yawa yadda ta canja shi ba, wannan ruwan ba ta canja wato sifofin sa guda uku nan ba, to shikenan ruwan nan yana nan da tsarkin sa. Sannan wasu malaman kuma suka ce a za a duba ruwa ne wato da yanayin yadda ya zama, za a duba ruwa da yanayin yadda ya zo. Idan ya kasance kadan ne, to shikenan najasa kadan ba za ta bata shi ba. In ya kasance mai yawa ne kuma, an ya kasance kadan ne, to najasa kadan za ta bata shi. In mai yawa ne kuma, to sai najasa ta canja masa wani yanayi tukunna take bata shi. To saboda haka anan yace wa fi lafzin lam yanjus, a cikin wani lafazi aka ce to bai zama mai najasa ba. A karajahul arba'a, malaman hadisi guda hudu ne suka fidda wannan hadisi, sune ashabus sunan kenan, Tirmidhi da Nisa'i da Abu Dauda da Ibn Maja, wa sahahu Ibn Khuzaimata, Ibn Khuzaima ya inganta shi, wa Ibn Hibban da kuma Ibn Hibban. To kamar yadda muka karanta a baya, idan ruwa ya kai kullataini a wannan hadisin kamar yadda aka faɗa, ya kai kilal guda biyu, duk da an yi sabani akan meye kullataini din, to ba zai dauki datti ba a cikin wasu mazahib. Amma mazhaban Imam Malik dama abin da ta tafi aka yi shine kawai yanayin in ruwa bai canja wani launin sa ba, amma in ya canja launin sa, to shikenan ba za a yi amfani da shi ba, koda kuma ya kai wannan kilal din. To hadisin da zamu karanta a gaba zai sake fito mana da abun fili. Wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yaktasilu ahadukum fil ma'i ad-da'imi wa huwa junubun, akhrajahu al-Muslim. Wa lil Bukhari la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'imi alladhi la yajri thumma yaktasilu fihi, wa li Muslim minhu, wa li Abi Dawuda wa la yaktasilu fihi min al-janabati. Wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu, daga Abi Hurairah Allah kara masa yadda kala, yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi sai ya dace Allah ya tabbata gare shi, yace la yaktasilu ahadukum fil ma'i ad-da'imi, kar ɗayan ku yayi wanka a cikin ruwan da yake zaunanne, wa huwa junubu, kuma alhali yana da janaba. Akhrajahu Muslim, wa Muslim ne fi da wannan hadisi. Wal Bukhari, a wajen Imam al-Bukhari, la yabulanna ahadukum, kar ɗayan ku yafi tsari fil ma'i ad-da'imi, a cikin ruwan da yake dawomamme, alladhi la yajri, wanda baya gudu, thumma yaktasilu fihi, sannan yayi wanka a ciki. Wal Muslim, a ruwayan Muslim, minhu, daga shi. Wali Abi Dawuda, a ruwayan Abu Dawuda kuma yace wala yaktasilu fihi min al-janabati, ba zai yi wanka a cikin sa ba na daga janaba. To hadisin da muka karanta na kullataini da yake magana ruwa sai in ya kai wannan girman abun tulu guda biyun, ko ya kai wannan nauyin, ba a daukar najasa. To wannan hadisin kuma sai yake gaya mana cewa idan mutum mutum kar yayi wanka a cikin ruwan da yake zaunenne wanda baya gudu, tafki ne ko kuma kogi ne amma ruwan baya tafiya, yana tsaye waje guda baya tafiya. Duk da an ce ma'ud da'imi da ma'ur rakidi, duk ana nufin ruwa ne zaunenne. Wasu malaman sun kokarin bambance tsakanin ma'ud da'im, sun ce ruwan da baya karuwa shine za a ce masa ma'ud da'im, ma'ur rakid kuma shine wanda yake karuwa, wani ruwa yana bulbulowa a cikin kan wannan ruwa din. To dai ko wasu kuma sun ce duma nan su dai ne da ma'ud da'im da ma'ur rakid, ruwa wanda yake zaunenne. To kar mutum yayi wanka a ciki alhali yana da janaba. Bukhari yace a ruwa da ya rawaito shine kar mutum yayi wanka a cikin ruwa wanda yake zaunenne wanda baya gudu, shi sai ya kara allazi la yajri, yace wanda baya gudu kar mutum yayi fitsari a cikin sa, ruwan da baya gudu, sannan kuma kar yayi wanka a cikin sa. Muslim yace ya rawaito cewar kar yayi wanka da shi, kar yayi wanka daga shi. Abu Dawuda kuma yace kare wankan janaba daga wannan ruwa din. To saboda haka anan ko da ruwa ya kai wannan kilal din da aka faɗa, ya kai wannan yawan, yayi wannan yawa da yawa din nan, to ba za a shiga cikin sa, indai baya gudu ba za a shiga cikin sa ayi wanka ba. In aka shiga cikin sa aka yi wanka, to bai yiwu ba. Idan mutum yana da janaba ba zai shiga cikin wannan ruwan yayi wanka ba, saboda in ka shiga kai wanka, yanda Turawa suka kawo mana yanzu, akwai wani abu ko da ake wanka a ciki, sai ka tsunduma kai wanka da fitsarin da kai, in ka shi ne ma da ka shiga shin a jikinka, sai kuma kana cikin ruwan, kuma kana wankewa da ruwan, kuma ruwan yana nan, sai ka gama buruwayanka a cikin ruwan sai ka fito, wai ka yi wanka, ka ga babu tsarki kenan, baka tsarkaka ba, saboda wannan ruwan yana nan a ciki bai fita ba. To saboda haka in ruwa zaunenne ne, in kana da janaba to ba a so ka shiga ciki kai wanka a cikinsa. Sannan malamai suka yi magana kan mai gudun ma kansa, mai gudun kansa ruwa ne mai gudu, to shi ma ba a so ka shiga ciki kai wanka mai gudun ma. Mai gudu ma fi so ka ɗiba ka koma gefe sai ka je kai wankan ka gefe, ba kai wanka a cikin sa ko da yana gudu. To anan ma malaman sun yi magana, to in yana gudu ya za a yi, duk da a baya an ce ruwa ya kai wannan kulla din, yana da wannan girman, yana da yawa, ya kai kilo 200 ko kuma gram 600, to ko irin wannan ruwan ne ko yana gudun ba. Wasu suka ce to ba za a yi amfani da farkon ruwan ba da ƙarshen ruwan ba mai gudun, inda an riga an shiga cikinsa, an yi fitsari ko an yi kashi a ciki, ba mu mamaki ba yana gudun, kai ka zo za ka diba sai ka ɗebi wajen fitsari ko ka ɗebi wajen bayan garin, kaga aiki ya jiga, to ba za ka yi amfani da wannan ba. Ka ce sai dai ka bari ya ja, shi yasa wani hadisi aka ce sai ya kai, idan ma wanda an shiga an yi bayan gari a ciki ne ko wani abu a ciki, sai an ɗebe kaman guga 200 a ciki kafin a ce za a yi amfani da shi, in ya riga ɓaci da wannan abu ɗin. To saboda haka a nan kuma ruwan Bukhari ya ce kar ɗayanku ya yi fitsari a cikin ruwan da yake zaunenne wanda baya tafiya, sannan kuma ya yi wanka a ciki, duk dai ba a so mutum ya yi irin wannan. In ka sa in dai za ka yi amfani da ruwa, to ka fita gefe ka yi yafi, sannan ba za ka yi wanka a cikin ruwan ba, saboda ka ba wayewa ba ne yanzu ka boye ruwa a cikin menene abu wankan sunna, ka shiga ka tsunduma kai ta yi, in kai kawai ka yi shirme ne ba ka wanku ba kana nan. To idan muka duba daga hadisin farko da muka fara karantawa zuwa nan, za mu ga yadda ya ɗauko mana maganar ruwa. Daga farko ya ce ruwa dai mai tsarki ne, ruwa yana da tsarki, sannan abun cikinsa ma mai tsarki ne. Farkon karatun da aka yi yana da tsarki, abun cikinsa ma mai tsarki ne, babu bashi da wani matsala. Aka dawo aka ce a ruwa mai tsarki ne, babu wanda ke najasar da shi. Saboda haka an kawo maganin biyar buda'a, cewar garijiya ana jefa abubuwa a ciki na haila da sauransu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ruwan yana da tsarki sannan aka saki ka mana hadisin Abu Umamah al-Bahili da yace mana ruwa ba abun da yake najasar yace mai da shi najasa sai dai ɗaya daga cikin siffofinsa guda uku sun canja kamshinsa ne ko ɗanɗanon sa ne ko launin sa ne sannan a ruwan Bahaki aka ce a'a sai dai idan najasan ta shiga ciki ta zauna sai aka dawo kuma duk aka ce to yanzu ruwan ya kai kullatai ni ya kai tulu biyu manya manya to ba zai dauki najasa ba kaga dai duka ana ta gaya maka yaya za a yi da maganan ruwa sai aka sake dawo aka ce to ruwan fa in dai ma ko yaya yake in dai yana zaune ne baya gudu ba za ka yi wanka a cikin sa ba in makan janaba ne sannan ba za ka yi bitsari a cikin sa ba in ruwan nan baya gudu duk wanda su malaman ma sun ce ko yana gudu ma ba a so kai a ciki to ka gani duk ya fito da abun fili har zuwa karshe cewa ruwa sannan ruwa yana da tsarki idan waɗannan abubuwan ba su same shi ba najasa ba ta same shi ba sannan najasar nan idan ta same shi idan najasar kadan ne ruwan kadan ne shikenan ruwan ya baci idan najasa mai kadan ne ruwa mai yawa ne to anan ne wasu kace ruwan bai baci ba sai dai in ya canja siffofinsa idan ɗaya daga cikin siffofinsa nan guda uku launinsa ko ɗanɗanonsa ko warinsa ko menene ko ɗanɗanonsa ko warinsa ko launinsa ya canja to sai ya canja shi amma idan ba wannan bane shikenan ruwan yana nan a inda yake wa ar-rajulun sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tagtasila al-mar'atu bi fadli ar-rajuli aw ar-rajulu bi fadli al-mar'ati wa liqtarifa jami'an akarajahu abu daud wa an-nasa'i wa isnaduhu sahihun wa ar-rajulun daga wani mutum sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya abokanci annabi tsiyada mai Allah subhanahu gare shi kale ya ce naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi tsiyada mai Allah subhanahu gare shi ya hana an taktasila al-mar'atu bi fadli ar-rajuli mace tai wanka da sauran ruwan wankan namiji aw ar-rajulu bi fadli al-mar'ati ko kuma namiji yayi wanka da sauran ruwan da mace tai wanka wal yaktarifa jami'an suna diba a cikin su dukan su akarajahu abu dauda ne fi da wannan hadisi wanda sa'i da imamu nasa'i wa isnaduhu sahihun sannan isnadin sa mai inganci ne wa ibn abbas radiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yagtasilu bi fadli maymunah radiyallahu anha akarajahu muslim wa li ashabi sunani igtasala ba'du azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin faja'a liyagtasila minha faqalat lahu inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yujnib wa sahahu at-tirmidhi wa ibn khuzaimah na'am wa ne babbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu Allah da su annabi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsada mai cala sabata gare shi kana yagtasilu bi fadli maymunata ya kasance yana yin wanka da sauran ruwan da sayyidina maymunata bari radiyallahu anha Allah ya dada ita akarajahu muslim imam muslim ne fi da wannan hadisi wali ashabi sunani a wajen ma'abota sunan din nan suka ce iktasala ba'da azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam lalle wasu daga sashin matan annabi tsada mai cala su tabbata gare shi sun yi wanka fi jafnatin a cikin wani ƙwariya mai girma faja'a liyaktasila minha sai annabi sallallahu alaihi wasallam yazo zai yi wanka a cikin ta faqala lahu sai ta ce masa inni kuntu junuban ni fa na kasance ina da janaba faqala sai ce innal ma'a lalle ruwa la yujnib baya yin janaba baya zama janaba wa sahahu at-tirmidhi wa ibn khuzaimah imamu at-tirmidhi da ibn khuzaimah sun inganta shi to hadisi aka ce hadisin nan aka ce daga wani mutum ar-rajulun sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam daga wani mutum wanda ya aboci annabi tsira da mai Allah subhanahu gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan mutum yayi wanka da fadl an tagtasil mar'atu bi fadl ar-rajul mace tayi wanka da sauran ruwan falala na namiji sauran ruwan da namiji ya bari yayi wanka ya bari tayi wanka da shi ko kuma ita tayi wanka shi ya dauka yayi wanka da wannan ruwan to yana nufin fadli shine ruwan da ya sauran daga mutum sannan suna diba a ciki ya diba da hannunsa suna diba tare Abu Dauda da Nasa'i suka rawaito wannan hadisin to maganar da take nan shine waye ne mutum an ce wa ar-rajulin sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne wanda ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta gare shi waye mutumin da ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam to anan malaman hadisi sun ta magana akan waye ne sai an gano shi wani ne mutumin to amma dai magana shine sabani sallallahu alaihi wasallam suka dukkan su adalai ne saboda haka koda ba ambaci sunan sahabin an ce wane bane ba to malaman hadisi suna ganin cewa lalle za a karbi hadisin duk da wasu sun ta kokari sun kawo wasu sun ce Abdullah bin Mughaffal ne wasu sun ke sun fadi sunan wani daban haka dai sun kawo sunaye cewa shine wannan mutumin shi ma yazo ya zauna wasu sun ce a wani mutumi ne wani sahabi wanda yazo ya zauna wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama yan shekara hudu haka dai to dalilin haka sai wasu malaman hadisi suka ce to wannan hadisin akwai ittirabi a cikin sa hadisin yana da rawa akwai rawa a cikin hadisin ya dan samu jirkici har ma suke neman su mai da hadisin ya zama da ife saboda ba a san waye mutumin ba amma kuma an yarda da cewa sabani sallallahu alaihi wasallam dukan su udul ne suna da alalci to saboda haka hadisin kuma yayi magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace yayi hanin mace ta yi wanka da sauran ruwan da namiji yayi wanka ya bari ko kuma namiji yayi wanka da sauran ruwan da mace ta yi wanka ta bari suna diba tare a cikin sa to in ka dauko hadisin kasa kuma wanda yake bayar da wannan hadisin wanda Abdullah bin Abbas ne ya rawaito shi kuma yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin wanka da sauran ruwan da Sayyidina Maimuna ta yi wanka ta bari ka gani ko kaga magana biyu kenan sannan in ka dauko na karshen an ce asabu sunan sune Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah suka rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam wata daga cikin matansa ita ce sai ta Maimuna dai har yanzu ta yi wanka a cikin wani kwariya ko abun wanka kwariyan su na wanka da ta gama wankan kwariya ne mai girma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya dauki ruwan yau zai wanka da wannan ruwan shi ba sai ta ce a ina kasance ina da janaba ai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata a ai innal ma'a la yajlib ai ruwan ba zama janaba shi ke kike da janaban ba ruwa ba saboda ka ruwa yana nan a yadda yake wanda Tirmidhi da Ibn Khuzaimah suka fitar da wannan hadisin to anan hadisi na farko da aka karanta cewa gashi nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan mutun yayi wanka da ruwan da mace ta yi wanka ta bari ko kuma ruwan da namiji yayi wanka ya bari mace ta dauka malamai suka ce ana nufin ruwan da ya fito daga jikin mutum din ne ba ruwan da ya saura ba idan kana wankan kana zuba ruwan a jikinka Allah yana sauka to wannan da yake saukan ne ake magana a kansa shine ma'ul musta'mal kenan ruwan da aka kai aiki da shi ai ba mannewa zai a cikin jikinka ba in kai wankan ko zai sauka kasa duk inda ka zuba ruwa ba ya zauna zai banne bane to wannan wanda yake saukan ne ake magana a kansa to shine ba za ka dauka kai wani ka sake yin tsarki da shi ba wannan ruwa shine ba za ka yi tsarki da shi ba ruwan da aka riga wato ma'ana misali a ce yanzu mutum ne zai yi wanka sai ya nemi wani baho ko wani tray sai ya zauna a kai sai yana watsa ruwan ko har ruwan ya taru haka to wannan da ya tara din ba za ka dauke shi kai amfani da shi ba amma ruwan da mutum ya dauka yayi wanka da shi ya saura wannan da ya saura zaka dauka kai ma kai tsarkin ka da shi yau shine magana shi yasa tun a can aka faɗa mana cewa idan mutum zai alola da ko wanka in abu budadde ne kar ya tsoma hannunsa a ciki saboda har yanzu ruwan yana nan a ruwansa mai tsarki ya karkata ko ya wanke hannunsa sau uku kafin ya tsoma kafin ya sa hannunsa a cikin kwariya ko a cikin kwanon ko to saboda haka abin da ake nufi a nan shine wannan halin da aka faɗa ruwan da yake zuba a jikinka nan wanda shine ya mai da kai ka koma mai tsarki bayan da kana mai janaba to shine wani ba zai dauki wannan ruwan ya amfani da shi ba amma in abu tiki ne ko kuma abu ta ce ko a wani abu daban ka yi amfani ka rage to zai dauka ya amfani da shi to wannan dai shine abin da hadisin yake nufi
wa Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuri ina ahadikum idha walaga fihi alkalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bitturab akhrajahu Muslim wa fi labzin lahu falyuriqhu wa litirmizi ukrahunna aw ulahunna bitturab wa Abi Hurairah radiyallahu anhu daga sai na yura Allah kara masa yadda kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi tsiyare min Allah sabbata gare shi yace duhuri ina'i ahadikum lalle tsarkin ƙwariyan ɗayan ku iza walaga fihi alkalbu idan kare yayi lallagi a ciki an yaghsilahu sab'a marratin ya wanke shi sau bakwai ulahunna biturab na farkon ya wanke da ƙasa akarajahu Muslim Imam Muslim ne ya fitar da wannan hadisi wa fi lafzin lahu a cikin lafazin sa yace falyuriqhu ya zubda shi wa litirmizi arwayan Tirmizi yace ukrahunna na karshen su au ulahunna ko kuma na farkon su biturab na farkon su da ƙasa to wannan hadisi an samu shi daga sayyidina Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yace tsarkakan ƙwariya na alola na mutum idan kare lallagi a kai shine ya wanke shi sau bakwai to anan malamai sun yi maganganu sosai akan yaya maganan lallagin ma yake shine ya fidda harcen sa shi karen ya taba jikin ƙwariyan ya dan kada ta hakan nan to shi kenan daga nan sai an wanke sau bakwai to sannan malaman suka ce to ai yanzu babu ƙarya ba da ƙarya yake alola ba da buta ne yawanci ko gongomi ko zai wala kaga mutum yanzu yana alola da budaddan abu to suka ce to koda wannan rufaffen abun ne kake alola da shi in dai kare zo yayi ha ha a jiki to sai ka wanke sai ka wanke shi sau bakwai din da aka faɗa sannan na farko da zaka fara wankewa ka wanke da ƙasa sannan arwa Muslim aka ce ka zubda wannan ruwan da ya tsoma bakin nasa a ciki yayi lallagin a ciki ka zubar da ruwan to arwayan Tirmizi kuma ya ce ukrahunna ɗaya daga cikin su ko na ƙarshen su to jamhur sun tafi akan cewa na farko ne zaka wanke da ƙasa saboda aka ce na ƙarshe ne zaka wanke da ƙasa to bayan ka wanke da ƙasa na ƙarshen za a sake neman ka sake wankewa kuma dukenan to saboda haka sun tafi akan cewa na farko ne ake so ka wanke shi da ƙasa lokacin da karen nan ya lallagi a ciki to malamai sun ta sabani akan matsayin karen kansa shi karen najasa ne shi ko ba najasa bane ba tunda yanzu ga wannan hadisin an ce idan ya tsoma bakin sa a ciki to amma zama Imam Malik dai kare ba najasa bane amma zama Imam Malik kare ba najasa bane ba da shi da gashin jikin sa da komi suka ce wannan hadisin su a wajen su za a yi aiki da shi ne akan yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta'abbudan ne za a yi ibada ne kawai abota wa Allah kan haka da hujjoji da aka dogara a kai na ɗaya shi ne ai za mu iso babin da zai magana akan farauta to kaga kuma Allah ya ce fakulu mimma amsakna alaikum ku ci daga cikin abun da suka kawo muku da me suke kawo ba da baki ne sai sun yayyaga ma in ba sa'a ba kafin su kawo maka ka ci suka ce to saboda kaga in ka ce najasa ne shi kare najasa ne to ya za ka yi da wannan to su kuma wanda suka ce najasa ne suka ce ai gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gashi nan idan ya tsoma bakin sa a cikin abu ma kaza kaza ba za a yi sai an wanke sau bakwai kaza da sauransu to a wancan kuma sannan suka ce to ai can kuma da aka yi maganan cewar ku ci daga abin da suka kawo muku ai sai kun ambaci sunan Allah kafin ku tura su kafin ku tura su su tafi to saboda haka sai a ce to duk abin da suka kawo yanzu kan namun da sunan Allah suka kawo shi wannan kuma haka kawai suka zo suka tsoma bakin su a ciki saboda haka sai ya zama najasa to amma dai mazama Imam Wali sun tabi akan cewar kare ba najasa bane sauran mazahibo sun ce najasa ne yawunsa yanda hadisin nan ya faɗa
gashin jikinsa ba najasa bane, wasu kuma sun ce gashin jikinsa ba najasa bane amma bakinsa, abin da ya shafi bakinsa, najasa ne. To dai gashi nan, to shine sai aka ce a wanke sau bakwai. To a wanke sau bakwai din nan, malaman menene za a ce, malaman lafiya su ma sun yi irin wannan zancen, suka ce babban abokinka zai zama makiyinka shine kare ai, saboda su Turawa abin da suka fi amfani da shi kenan kare. Mutum zai mutu ma ya bar wasiya ya ce ga karensa, dukiyarsa a bashi ya ci gaba da rayuwa. To saboda haka sai suka gane ashe akan bakin karen na akwai wasu kwayoyi na cututtuka, wanda idan ya riga taba wani waje, to in ba a wanke wannan wajen ba, a wanke da yawa, amma su suka ce a wanke shi da yawa kafin su ba su gane wannan adadin ba. Yawa, a wanke da yawa kawai suka ce. To Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya bada adadi, yace a wanke sau bakwai. Wankewa sau bakwai din nan shine ya kamata a yi, sannan na farko a sa da ƙasa, kuma su ma suka ce a sa da sabulu wai in za a wanke. To kaga layin kusan ɗaya ne kenan. To wannan dai likitancin Annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallama. Sannan yace ruwan da ya riga ya amfani da shi din a zubar da wannan ruwa din. Wa Abi Qatada radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala fihi ratin inna laysat binajsin innama hiya min at-tawafin alaykum akhrajahu al-arba'a wa sahahu Tirmidhi wa Ibn Khuzaimah. Wa Abi Qatada an karbo daga Abi Qatada radiyallahu anhu, Allah ya dade shi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala, cewa Annabi tsayar da manci Allah su tabbata a gare shi, ya ce fihi ratin akan mage, innaha laysat binajisin, lalle ita ba najasa bace, innama hiya min at-tawafin alaykum, lalle ita tana cikin masu kewayawa ne akan ku. Akarajahu al-arba'a, malaman hadisi guda hudu, ashabu sunani kenan, sun fidda shi, wa sahahu Tirmidhi, Imam Tirmidhi ya inganta shi, wa Ibn Khuzaima. Abi Qatada shine Haris bin Rabi'i al-Ansari, sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda ya halicci yakoki da dama, kuma dalilin hadisin ma aka ce shi Abi Qatada ya zo gidan wata ƴar uwarsa. To akwai wata mata da ake ce mata Kabshatu bintu Malik, sai ta kawo masa ruwan alola, zai yi alola. To yana kokarin zai alola nan, sai ga kyanwa ta zo, sai ya karkata makyanwan, sai tasha. Ha, ita wannan mata sai ta tsaya tana kallonsa, tasha, to ya haka, sai yake gaya mata wannan, sai yake gaya mata wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai yake ce mata, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su din ba najasa bane, ai mage ba najasa bane, kyanwa ba najasa bane, ita ba najasa bane, lalle ita tana daga cikin masu zagawa a tsakanin ku ne, ai tana nan a tsakanin ku, tana nan tana yawa a tsakanin ku, saboda haka ita ba najasa bace ba mage. Ko ta taba ruwa za a yi amfani da shi, za a yi tsarki da shi, za a lura da shi, za a yi komai da shi yadda ya kamata. Ya gwada mata haka, ya karanto wannan hadisin. To duk da dai malaman hadisin su ma sun yi magana cikin wannan hadisin, wasunsu sun ce ba san ita Kabshatun ba, wasu kuma sun ce wai Humaidatu ne sunan matar, ba Kabshatu bane ita Humaida, ita ce ta rawaito ta gaya wa ita Kabshatu. To wasu malaman hadisi sun ce an san su haka dai an danyi, saboda haka hadisin akwai dan magana a cikinsa kadan, amma dai ba wai yana nuna shi Abi Qatada bai faɗi wannan magana ba ne, isnadin ne kafin ya taho. Zaka samu, za a samu wani wanda ake ga aku ya samu wata matsala a hanya, kamar yadda muka karanta, idan aka ce ga hadisi an karanto shi, to in ka ji an ce ana ga aku wani abu a cikin hadisin, ko hadisin yana da rawa, ko ana tsammani akwai dan rauni a cikinsa, to zai yi watakila a cikin wanda suka rawaito hadisin ne akwai wani mai dan matsala a hanya, to shine kawai zai jawo sai kaga an yi irin wannan magana. To saboda haka ita dai shi wannan hadisi yana gwada mana cewa ita mage ba najasa bane ba, dan ta taba ruwa bai zama najasa ba wannan ruwan, tana ɗaya daga cikin masu zagawa ne akan ku, suna yawo a tsakanin ku su waɗannan mage din. Malamai suke cewa wai yanzu za a ce ita muzuruwa ko mage, muzuru ko mage najasa ne, kuma ga sunan sunan da yawa kaga aiki ya jika kenan duk ruwan da aka aje zai zama da tsarki kullu inda misali sun sa bakin su a ciki to amma hadisi ya tabbatar da cewa su ba sa cikin wannan wa Anas bin Malik radiyallahu anhu qala jaa arabiy fa bala fi ta'ibati al-masjid فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاوريق عليه متفق عليه وانا انس بن مالك ده انس بن مالك رضي الله عنه الله يجزيه شي قال ياتي جاء عربي للي وني بلاربن كوي يازو فبال في طائفه المسجد سي بولي ا cikin gefen masallaci فزجره الناس سي مزاني suka tashi akansa فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي سيار مي تلو سبته gare shi hana su falamma qada bawlahu yayin da ya gama fitsarin sa amara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi zanubin min mai sai annabi tsare mai talafa sabbata gare shi umurni a kawo guga ta ruwa fa uhriqa alaihi azuba akan wannan fitsari da yi mutabagun alaihi bukhari da muslim sun hado akan wannan hadisi sai na Anas bin Malik sahabin annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama wanda da ne sallallahu alaihi wasallama ya dawo garin madina kowa yana daukowan abin da yake da shi ya kawo annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama mahaifiyarsa sai ta ce ita kan ba abun da take da shi sai Anas sai ta dauko Anas din ta kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ko ana kawo ka abun da yake da shi to ni ga abun da nake da shi na baka shi sai ta bada Anas wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zauna hannu annabi sallallahu alaihi wasallama tsawon shekara 10 shekarun da annabi sallallahu alaihi wasallama ya garin Madina kenan shekara 10 nan ya zauna da shi haka yace tunda suke zaune shekara 10 nan annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba ce masa dan mi kai kaza ba ko ya masa tsawa bai taba masa tsawa ba kuma yana gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa addu'a shi sai na Anas bin Malik da annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa addu'a nan shikenan kuwa addu'an ta zauna annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa Allahumma kassir malahu wa waladuhu wa barik lahu fihi ma ya Allah ka yawaita ƴaƴansa da dukiyarsa sannan ka sa albarka a ciki to aka ce ƴaƴa kawai ansa ya ga ya sun bidari ƴaƴa kawai ƴaƴansa zuriya kuma an ce ya shekara ya fi shekara 100 a duniya to kaga yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a nan to haka ya same shi to shine ya to mana wannan hadisi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani balarabin kauye yazo da yazo sai ya shiga cikin masallaci kamar ana zaune a baranda ne sai ya shiga ciki tunda ana zaune a waje bare ya shigo ciki sai ya shigo ciki yazo ya samu gefe a cikin masallacin sai ya tsuguna ya kama fitsari shikenan sahabbai sai suka tashi akan sa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ku bashi ku bashi ya gama fitsarin sa ku bashi suka bashi yayi fitsarin sa ya gama sai ya ce musu to ku je ku dauko guga ta ruwa ku zo ku zuba akan wannan fitsarin nasa da yayi to anan kaga ana ta fito mana da abubuwan da a hankali duk hadisin da muka karanta yana ba mu wani hukunci muna tafiya mun gama da maganan kare mun yi maganan kyanwa yanzu mun zo ko mutum ya zo ya fitsari a waje in mutum ya fitsari ya za a yi kamar yanda wannan balarabin kauyen ya zo ya yi to hukunci idan mutum ya fitsari shine a zuba ruwa a inda ya fitsari shine abin da ake so a gaya mana nan in mutum ya fitsari a zuba ruwa a wajen sannan malamai sun ta magana akan kasar ma wace iriyar kasa ce idan kasar ta kasance ruwan zai ratsa cikinta shine in aka zuba kawai shikenan ya isa amma idan musulmulalliya ce to za a zuba ruwan sosai a tabbatar duk inda fitsarin nan ya taba wannan ruwan ma ya taba duk da wasu sun kawo amma dai a kawalin ne cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai a ɗebe wannan kasar ma a sanya wata a wajen a ɗebe kasar a wajen kafin kuma a zo a zuba ruwa to amma dai kaulin da yafi rajjaha shine idan mutum ya fi tsari a waje to a zuba ruwa a wannan wajen ya tsarkake wajen kawai to shi wannan balarabin kawai da yazo sai ya ga mutane a waje bare shiga ciki sai ya shiga ciki ya fi tsari sai suka tashi akan sa sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su yace ku bashi mana ya fi tsarin sa aka ce hana su da yi su bashi ya fi tsarin nan yana da karatu ne a ciki shi ma idan suka yanke masa fitsarin ba mu mamaki bane da gudun fitsarin ya tashi sai fitsarin ya cika masallacin ta koina zai na diga ai tashi Allah kai fitsari nan tashi ya tashi sai ya tafi da fitsarin ya diga kaga an samu matsala daga ran ba dole bane kuma ya tantance ya wajen da diddigar din da sannan malaman lafiya ma suka ce idan mutum yana fitsari aka yankar masa to yana ja masa wani ciwo ana so idan mutum yana fitsarin sa to yayi sosai kar a yankar masa da fitsari to wasu sun je sunan mutumin nan da yazo shine zulhuwar siratul yamani shine yazo yayi wannan fitsari sannan aka ce in ma an turo shi yazo ya duba ne ga yaya halin musulmai yake to annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa kyakkyawan hali ba zai je ya ce fitsari ba ana suke yi ba ba zai je ya ce suna hana mutane fitsari ba na ah ina babu babu shimfidi babu irin namu ne tabbas ko tabbas ko haka yake haka masallacin yake kaga yanzu kuma masallatan sun fi gidaje masu fi wani gida yanzu himala to kaga ni amma zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam akai ruwan sama ma ai ruwa har shiga cikin masallaci an da bai yake har shiga cikin masallaci ya idan da sallah sai ga mutane dugoshin su ya sun debi kasan ya manne a jikin su saboda ruwa yana shiga za a gani to ka gani to amma yanzu kan kaga wannan duba bushe yanzu mutum zai ga masallaci ne zai shiga yanda masallatan nan suke ai ba zai shiga ce zai fi tsari ba to saboda haka aka ce in jasus ne ma an turo shi bincike ne ma an masa halin kirki yanda zai in ya koma ba zai ce an walakanta shi ba sannan sai aka ce a dauko ruwa a zuba ba ma shi zai dauko ba saboda dai a masa halin kirki aka dauko ruwa aka zuba aka yi da yazo ya zauna sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa nan masallaci ne ba a yin fitsari inna ba buniyatul masajid lizikri wassala an gina masallaci ne dan zikiri da sallah kawai dan shi aka yi ba a fitsari a ciki da ya tashi zai tafi sai ya ce Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarhamma ana ahadan ya ce Allah ka ji kana ni da Annabi Muhammad wannan dukar ka ji kansu saura wanda suka masa wannan irin wannan yanayi to kaga shi yasa ba a so mutum ya zo ka gashi dai ba daidai yayi ba amma a masa yanayi mai kyau udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawizati al hasana ka kira mutane zuwa ga hanyar Allah da cikin hikima da kuma wa'azi mai kyau ka zo ka ce mutane duk yan wuta ne kaza kaza kana irin wannan wa'azin kaga ai ba za a ji ka da kyau ba haka faɗa a cikin hikima ko da mutum aikin banzan yake sai ka ga masa anitsai in ka ga masa anitsai to zai fi ganewa amma in kai da karfi fa to ba dole bane ya fahimta to ya muke ne da lokacin yayi ko to za mu dakata nan insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah gafarta mana lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullah amana addu'a